Al'ummar jihar Plateau na ci gaba da hudubawa junansu da neman mafita kan matsalolin tsaro da suka addabi wasu sassan jihar. Kusan shekaru biyu da suka wuce, jihar Plateau ta samu zaman lafiya in an kwatanta da shekarun da suka gabata. To amma a cikin yan kwanakin nan wasu sassan jihar sun samu kansu cikin matsalar tashin hankali da yayin sanadin rasa rayukan mutane fiye da 40 a cikin wata guda, banda kisan dauki ɗaya-ɗaya da ake samu jifa-jifa. Kan haka na tattauna da wasu mazaunan jihar Plateau ko me za a yi don tabbatar da zaman lafiya mai dorewa.
Sunana Murtala Abdullahi, wanda aka fi sani da Mamsa. Wannan abu babban abun bakin ciki ne, kuma dole ne matasa mu zo mu haɗa kai tsakani da Allah. Muna buƙatar ɗauki na shawarwari, kuma mu matasa mu zage mu gaya ma junan mu gaskiya, mu nemi sana'a. To tsakani da Allah, kiran da nake so in yi ma wannan gwamnati da manya, lallai a duba matasa. Idan aka ce yau matasa sun samu abin yi, to dole haɗin kai zai zo.
Shi ma Sande Adikitoyi yace ba wata harka da za ta ci gaba in ba tare da zaman lafiya ba.
Muna kyautatawa cewa Ubangiji Allah zai shawo gaban wannan abin da shedan ya zo domin ya raba zamantakewan wanda muka saba yi. Gaskiyar magana shine ba za a iya a yi wani harka ta kasuwanci, harka ta siyasa, harka ta noma, ko harkan komai wanda zai kawo ga cin gaba in ba dai an samu zaman lafiya ba. Ko kai Kirista ne, ko kai Musulmi ne, ko kai kana wace addini ne, mu haɗa kai a yanda muka saba gani. Iyayenmu da mun ji labari cewa sun dade suna zaman lafiya. Bai kamata rabe-raben nan wanda ya kawo mana ga rashin zaman lafiya ya ci gaba ba.
Ko a ranar Talatin da ta shige ma an samu rasa ran mutane uku a yankin Jol da ke karamar hukumar Yam, inda bayanai ke cewa wasu mutane biyu da suka jikkata sanadiyan kwantan bauna da wasu suka yi musu suna kwance a asibiti ana musu jinya. Kan haka Malama Ladi mai gari tace a duk lokacin da rikici ya auku, mata da yara su bala'i ke aukawa.
Wannan rikici ya zo an kashe mana mata. Gaskiya mu mata mu kuma maza ba mu ji dadi ba. To abin da zamu yi domin gani an samu zaman lafiya shine yanzu zan in fita da babban murya in samu matan kankara, misali matan Krista da matan Musulmi, domin mu haɗa kai.
Shi ma Honorable John Bere yace inda mabiya addini za su rike ibadar su bil haƙi da gaskiya, da za a kau da matsalolin tsaro.
Mamakon mu rike ibada yanda ya kamata, mu zubar da ibadan mu da Krista da Musulmi da tattafi mu sun nuna mana cewa duk wanda ya cire rai a gaban Allah ba zai samu aljanna ba. Ina karfafa wannan magana amma sanin da tijo, mu rike ibadar mu yanda ya kamata. Kowane ibada guda biyu na nuna mana cewa kakkamlaci makabcinka kaman kanka. Ina ganin in akwai kamna tsakanin mu, to tabbata ce za a samu cikakken zaman lafiya. In aka samu cikakken zaman lafiya a duk a duniya gabaki daya, za a samu cin gaban rayuwa na kasa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.